A yau ne shi ta jiga watan Maris na shekara 2018 za mu kawo muku irin wani da aka fafata bangaren kwallon kafa a nahiyoyi daban-daban, inda za mu fara da nahiyar Turai. A nahiyar Turai din damu leka kasar Ingila a Premier League na kasar Ingila mako na 30 a ranar Asabar, Manchester United ta doke Liverpool da kwallo 2-1. Rashford ya jefa duka kwallayen cikin minti 14 da minti na 24 kafin tafiya hutun rabin lokaci. Everton ta doke Brighton & Hove da kwallo 2-0. Huddersfield Town kuwa sun sulhunta 0-0 da Swansea, sai kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta sha kashi a hannun gwal da kwallo wanda ya yi sanadiyyar shigan magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta West Ham nan filin wasan da dai kungiyar ta ce ta kaddamar da bincike akan faruwar lamarin. Leicester City ta bi West Bromwich har gida ta lallasa ta kwallo 4-0. Kungiyar kwallon kafa ta Newcastle kuwa ta lallasa Southampton ne da kwallo 3-0. Chelsea a gida ta doke Crystal Palace da kwallo 2-1. A ranar Lahadi kuwa Arsenal ne ta yi ruwan kwallaye kan kwallon kwallon kafa ta Watford, inda ta lallasa Watford da kwallo 3-0. Kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ba ta ji daɗi ba a Tottenham, domin Tottenham ta bi ta har gida ta sha ta kwallo 4-1. Ita ma Tottenham din abun bai mata kyau ba, domin ɗan wasan gabanta Harry Kane ya samu rauni a gasar wanda hakan ya jawo cifitewa. A yau za a ci gaba da gasar ta Premier League mako na 30, ko kuma za a ƙarasa gasar ta Premier League mako na 30, inda za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da misalin karfe 9:00. Idan muka leka kasar Spain, bangaren La Liga mako na 28 a ranar Asabar, Eibar ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo 2-0. Kungiyar kwallon kafa ta Sevilla kuwa ita ma ba ta ji daɗi ba a hannun Valencia da kwallo 2-0. Getafe ma a gidanta ba ta ji daɗi ba a hannun Leganés. Sa ila yau a ranar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta roke Malaga da kwallo 2-0. A ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ta doke Real Sociedad da kwallo 2-1. Atletico Madrid a gida ta samu nasara kan Celta Vigo da kwallo 3-0. Las Palmas a gida kuwa ta sha kashi a hannun Villarreal da kwallo 2-0. Atletico Bilbao ta doki kungiyar kwallon kafa ta Leganés da kwallo 2-0. A yau za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Alaves da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da misalin karfe 9:00 agogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. Za mu leka kasar Germany, inda ke fafatawa a gasar Bundesliga mako na 26 a ranar Asabar, Bayern Munich ta lallasa Hamburg kwallaye 6-0. A tabalin kotun sulhunta babu ci tsakaninsu da Krebu. Hannover 96 ta sha kashi a hannun Augsburg da kwallo 3-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta samu nasara a kan Wolfsburg da kwallo 3-0. Kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen ta doke kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach da kwallo 2-0. A jiya Lahadi, Stuttgart ta tashi canjin rasa babu ci tsakaninta da Leipzig. Sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt da kwallo 3-0. A yau za a ci gaba da fafatawa a gasar ta kasar Jamus, inda kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Köln da misalin karfe 8:30 na yamma. Har ila yau, idan muka dawo kasar Faransa, a Ligue 1 na kasar Faransa mako na 29 a ranar Asabar, PSG ta doki kungiyar kwallon kafa ta Metz da kwallo 5-0. Nantes a gida ta samu nasara kan Troyes da kwallo 1 mai ban kaushi. Lille a gida ta yi canjin 1-1 tsakaninta da Montpellier. Girondins ita kuwa sun sulhunta babu ci tsakaninsu da Anga. Dijon a gida sun yi kunnen doki 1-1 da Ems. Ita ma kungiyar kwallon kafa ta Rennes haka suka tashi 1-1 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Saint-Étienne. A ranar Lahadi, Guingamp ta sha kashi a hannun Nantes da kwallo 5-2. Kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta samu nasara akan Caen da kwallo 1 mai ban kaushi. Toulouse a gida ba ta ji daɗi ba a hannun Marseille da kwallo 2-0. Idan muka leka abubuwan da ke faruwa kuwa, za mu leka ne bangaren gasan league na kasar Ingila, inda za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din. A jiya nasara da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din ta samu kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din a yanzu ta samu nasarar cika kwallayenta na 1,000 a raga a gidanta Fly Emirates a gasar Premier League na kasar Ingila. Kungiyar ta samu wannan nasara ne a ranar Lahadi 11 ga watan Maris na shekara 2018 ta kafan ɗan wasan ta Squadron Mustafi a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Watford, wanda kungiyar kwallon kafa ta lallasa Watford da kwallaye 3-0. Mustafi ya jefa kwallonsa a cikin minti na 8 da fara wasan. Daga bisani, Aubameyang ya jefa kwallonsa ta biyu sai cikin minti 77, sabon ɗan wasan da suka yi canje da Manchester United. Mkhitaryan ya jefa kwallo ta jefa kwallo ta uku a cikin minti na 73 haka dai aka tashi a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din tana matsayi na biyu ne a cikin jerin sunayen kungiyoyin da suka fi zura da kwallaye a gida a gasar Premier League inda ta jefa kwallaye 1000 ita kuma Manchester United suke jan ragaman wanda ta jefa kwallaye guda 1066 a gidanta a gasar Premier League na kasar Ingila idan muka leka tarayyar Nigeria kuwa nahiyar Afirka kenan a gasar Nigeria Professional Football League wato Premier na mako na 12 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuarez a garin Bauchi ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Rivers kwallo uku da nema dan wasan ta Nafiu Kabuga shi jefa duka kwallayen guda uku inda yanzu dan wasan yake da kwallaye guda 7 a gasar Premier League din na tarayyar Nigeria kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire ita ma ta lallasa Hatland Owere da kwallo uku da nema inu Rangers ta samu nasara akan Imbar kwallo daya mai gun haushi Goran ma bata da dadi ko kuma Goran ta doki kungiyar kwallon kafa ta Sunshine da kwallo daya mai gun haushi Yobe Stark ta samu nasara akan Kano Filas da kwallo biyu da nema Niger Tornadoes ko ta samu nasara akan Plateau United da kwallo daya mai gun haushi Kwara United sun sulhunta daya da daya tsakanin su da El Kanem ita ma Ifeanyi wasu kunnan doki daya da daya tsakanin su da Avio Warriors Lobi a gida ta doki kungiyar kwallon kafa ta Kano United da kwallo daya mai gun haushi a yau za a buga wasa daya kilo a bangaren wasannin mako na 12 na Premier League na tarayyar Nigeria inda Akwa United za su karbi wakilcin Nasarawa United da misalin karfe 4 na yammaci a gogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Chad iya abin da ya sa wakan kenan daga nan dandalin biyoyi ya huta lafiya